שפכי חמיים, חמיים ליבך, נוכח פני השם. שפכי חמיים, חמיים ליבך, נוכח פני השם. איי, שפכי חמיים ליבך, איי, נוכח פני השם. איי, שפכי חמיים, חמיים ליבך, נוכח פני השם. טה-נה-נה-נה-נם, טה-דה-דם, טה-דה-דם, טה-נם, ta-da-na-na-na-nam, ta-da-na-na-nam, ta-da-dam, ta-da-da-dam, ta-na-na-ra-na-na-dam, ta-da-ram, ta-na-na-na-na-na-nam. Alaya na na da na 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 ayanai la 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 ta da da na na ta da na da na ta da ti na na da ta da 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 na da ti da 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 na da 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 na da 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 na 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 da la na na da da oh ya da 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 ti na na da 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 ta da 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 na da ti na da 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 na da ti da da la na ti na 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 ta na 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 ti na 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 ti na 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 alla ya na 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 ya da da na 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 ha na 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 ta na 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 ta na 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 ya da da na ya da 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 na na ha na 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 ya na 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 ho yo 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 ha na 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 ya da da na 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 ha na 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 ya na 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 ya na na da 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 na na ho yo do na ya na da da ho ro 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 ti do 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 ti do 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 ti na 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 ti da 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 na ti na 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 ta da 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 Ti da 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 da, ti di da da, ta da da ta da, ti di da da, ti di da da, ti di da na yo yo yo, ti di da da, ta da, ta da da, ti di da da. Da dum, di da na yo yo yo, di di da dum, da da dum, da 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 dum, di di da dum, da da dum, da da dum, da 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 dum, di di da dum, da da da, da da yo da dum. Tiddy da dum, da da dum, da da dum, da 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 dum, da 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 Tiddy da na 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 na, tiddy da na 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 na, tiddy da dum, 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 tiddy da da na da da. Tiddy da dum, tiddy da dum, tiddy da da na da dum, tiddy da 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 dum, tiddy da na na da da dum, tiddy da 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 dum, tiddy da da dum, da da dum da. Da dum da dum da 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 dum dum da 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 dum da 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 yum da 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 ya 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 da dum dum da 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 yum da 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 ya da la 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 da ya la 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 da. Alla da 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 ya ya da 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 da
ta 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 ta
Pam-pa-ra-ram, pam-ba-ra-ra-ray, ayo. Da-da-ra-ram, da-dum. Da-di-da-ram, da-dum, da-dum. Da-di-da-ram, da-na-na. Da 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 da